ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شادا غا وطن جماد الأولى هجرة من صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة داريه دودة أربعين دهدو أولنا مسلاتي من البركة مسجد عمر بن الخطاب أهدواتا كراتل التافم التجريد الصريح لحديث الجامع الصحيح واللفر ببما لمي الشيخ أحمد بن محمد بن عبد اللطيف الزبيدي wanda an aiheshi hijira tana da shekara 813 ya rasu 893 Allah subhanahu wataala ya sanya albarkacin abinda zamu karanta zamu ci gaba da karatu a kitab nabiyar shine kitabul ghusl zamu tashi kan hadisi na Aisha radiyallahu anha shine hadithi na 186 wanda malam ya kashi a karkashin tarjumar da Imam al-Bukhari yayi babu ghusl ar-rajul ma'amra'ati babu ghusl ar-rajul ma'amra'ati babe ne wanda zai karantar da mu halaccin ghusl ar-rajul wankan namiji ma'amra'ati tare da matar shi mana ghusl ar-rajul wankan mutum ma'amrati tare da matar shi kenan ya kulla wannan babe dan istidlali da wannan hadisin ana Aisha radiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min qadahin yuqalu lahu al-farq daga uwar mu'mini Aisha radiyallahu anha Aisha take cewa kuntu aghtasilu na kasance aghtasilu ina wanka ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam dani da ma'aji sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin ta makayi daya min qadahin makayin da aka yi shi min qadahin daga nau'i na makaye wanda yake akushi wanda kuma yuqalu lahu al-farq ko kuma min ina'in wahidin daga cikin makayi daya min qadahin daga wani makayi ko kuma akushi yuqalu lahu al-farq wanda ana kiran shi al-farq Aisha radiyallahu anha tana fadin irin abin da yake aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine aikata ibada dan mutane su zamanto sun yi koyi da shi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa dukkanin wani nau'i na ibada da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi to labudda sai ubangiji subhanahu wataala ya hayya waɗanda za su nakalto ma al'umma wannan saboda asalin aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah kaga labudda sharadi na sallah tahara to in har ba nakalto ba siffar wanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma za su gane to kuma suwaye za su nakalto mana wannan kaga mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa Aisha da sauran matan maki sallallahu alaihi wasallam zamu ga siffar wanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk su suke nakaltawa amma sallah da yake sallallahu alaihi wasallam yana nan ta ne a masallaci kaga shi kuma mi sahabbai maza su kuma sai suke nakalto wannan aikin haji shi ma kaga sai zaman to ragowan duk sahabbai to amma ibadar da take da alaka da gida kenan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma karama ce ta annabin Allah da dukkanin annabawa irin wannan abun an nakalto daga gare su su kenan bai zama na kasu a gare su amma in yamu ne ga magari kaga a ce misali matar mutum ta ce ana aikata kaza kaga kai zai zaman to me abin aibu ne gare ka amma sabanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma Aisha uwar mu'mine ita ce take bada wannan labari wannan hadisi yana nuna mana halaccin kallan al'aurar ma'aurata junan su juna shi yasa inda miji zai mutu wanda yafi dacewa ya mai wanka matar shi kuma da matar shi za ta yi masa wanka a tsarara ba tare da ta sa wani shamaki ba wannan duka babu lahi shi yasa Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa la yustaqbaltu min amri mastadbartu ma ghassala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ghayra nisa'i tace da ba wanda zai wanki annabi sallallahu alaihi wasallam zai masa wanka face matan shi shi yasa sayyidina bakar radiyallahu ta'ala anhu shi sai zaman to hakan ya faru na cewa matar shi kenan tayi masa wanka saboda haka wannan ya nuna halaccin kallon tsirecin juna akwai na hadisi da ake rawaito wanda bai tabbata ba cewa ma ra'aytu farja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin kenan al'aura ko tsireci na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan bai tabbata ba da kuma wannan na wasiya da ake rawaitawa ita ma cewa wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Ali ta kala sheikh kenan cewa karka sadu da iyalinka a hili in an aihiyaro zai zama kaza to wannan ma duka kenan bai tabbata ba almuhimmu yin akadin aure yana halitta kallan al'aurar juna min qadan yuqalu lahu alfarq wannan kuma ya nuna yin wanka ta hanyar makayi ta yanda yahi kusa da karamta ruwa amma in ya zamanto kawai za a ambala ruwan ne ko za a dauki ruwan ba iyaka kaga zai zamanto an samu israfi wanda kuma haramun ne wala tusrifu wala tubadhir tabzira shi yasa bukhari ya maimaita wannan inda ya zamanto ya istidlali da wannan hadisin a karkashin tarjuma na babu ba kama haka kama a kitabul ghusl kin babun hal yadkhulu al-junub yadahu fil ina qabla an yaghsilaha idha lam yakun ala yadihi qadrun ghayru al-janabah ababan da zai zama tarar da shi a gaba cewa shin wanda yake mai janaba in har hannun shi babu tauda yana iya sa hannun shi cikin ruwan arwalla kafin ya wanke wannan najasa in kafin ya wanke abin da ya taba cikin shi kaga ai wanke hannu da zaka yi kafin ka shigar da shi cikin makayi dan menene dan tsafta ne to zai zama hannunka a wanke ki dole ne ka wanke shi su uku a ba duka bane ba tunda wanke wa dan tsafta ne kenan kai sai kana iya bi kai tsarki ba tare da ka wanke shi saboda ita wannan wankewar wankewa ce wadda take ta mustahabbi to sai ya kawo shi wannan hadisi kiyaca haka babu takhlilu shi'ar hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatu afada alayhi alma nan ma dai ya maimaita wannan hadisi kin mala yace babu al-ghusl bis-sa'i wa nahwi babu al-ghusl bis-sa'i wa nahwi wannan babu shi kuma zai nuna mana yin wanka da sa'i da kuma makamantan sa'i saboda haka kenan karantar da mu irin makayin da ya kamata mutum yayi wanka na ibada da shi duba da cewa bannata ruwa a cikin ibada haramun ne wa anha radiyallahu anha annaha su'ilat an ghusl ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fadat bi ina'in nahwa min sa'in faghtasalat wa afadat ala ra'siha wa bainaha wa bain as-sa'il hijabun wa anha daga gare ta dai uwar mu'mini Aisha radiyallahu anha annaha su'ilat an ghusl ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ita Aisha an tambaye ta dangane da siffar wankan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fada'at bi ina'in sai ta sa a zo mata da makayi na hawa min sa'i makayin da yake kwatankwacin sa'i ma'ana girman shi kamar sa'i sa'i kuma kimanin mudu hudu ne faghtasalat sai ta yi wanka wa fadat ala ra'siha sai ta kuza ruwa a kanta wa baina hawa baina sa'il hijabun tsakankaninta da mai tambaya din da akwai shamaki saboda mai tambaye shi ne Abu Salma wanda kuma dan uwanta ne bangaren shayarwa dan khalata ne saboda Ummu Kulsum binta Abi Bakar ta shayar da shi kenan da yake mata bangaren shayarwa dan yar uwarta kaga kenan akwai alhurma tunda dan ta ne saboda haka akwai wannan halacci din na kenan zai iya gane irin abin da muharrami zai iya gani a tattara da mace shi yasa lokacin da ya tambaye ta dangane da siffar wankan janaba kage yanzu misali mutum sai ya tambaye kanwan ma'aihe shi yaya wanka sai misali ta dauko ruwa sai ta zuba akan ta misali tsakanin ta da shi da kwai shamaki amma tana sai yana iya ganin kamar wuyan ta misali kenan kaga zuba ruwa akan ta me yana gani sai ta sheka ruwa sai kuma kenan ta zuba ruwa duka cikin ta saboda haka kaga anan gurin dan kaga misali wuya na wadda take muharrama kaga wannan bai zaman tawalihi saboda kai ba adiko abin da ya shafi wuya da wannan kaga mutun zai iya ganin na LO shi kenan saboda haka kenan shi yasa yace annaha su'ilat an gusila rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Salma dan yar uwar Aisha radiyallahu anha amma dan yar uwar ta bangaren shayarwa ya tambaye ta kenan fari'at bi ina'in na'am min sa'il sai ta sa kawo wani makayi kwatan kwatin sa'i faqtasalat sai ta yi wanka wannan yana nuna bangaren abin da ya shafi ibada da zaran an tambaye ka abin da yake ka nuna ka koya ma muta aikace yaya za a yi ar wallahi kace kawai a kawo ruwa sallah sai ka tashi kawai shikenan a aikace to haka nan ake buƙatar irin waɗannan abubuwan shi yasa ake haji manzala sai dan a gani kuma nan sar sahi kenan amirul haji kenan ba a tahiya kawai haka ta ci barkatai labudda a samu mai karantarwa mala alqadi iyad Allah ya ji da rahama sai ke cewa wannan masu tambaya din wanda dukkan su ƴan uwan Aisha ne eh dan ƴar uwar ta ne na shayarwa yace innahuma ra'aya su sun ga kenan amali hasir asiha aikin ta bangaren ne kai wa aali jasadaha da kuma sama na jikinta mimma hilal lil muhrim an nazaru ilayhi daga irin abin da yana halitta ga muharrami ya gani kenan a cikin muharramashi li'annaha khalatuhu saboda khalashi ce Abi Salama kenan arda'at ummu kulthum ta shayar da shi sannan kuma anna satarat asafil badaniha kaga sai zamanto kasa na cikin ta kenan shi kuma sai zamanto tarihi mimma la yahillu lil muhrim an nazar ilay daga abinda bai halitta kenan lil muharram ga wanda yake muharramun mace an nazar ilayhi yayi dubi zuwa gare shi saboda haka wannan ya nuna kenan koyi ibada a aikace koyi ibada a aikace wa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu annahu sa'alahu rajulun anil ghusli فقال يكفيك ساعٌ فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمهم في ثوب وعن جابر من عبد الله الأنصاري حديث نجباك أركشن ون الترجمة دنوني أبسا مكاي وندكينا أكسوم تنيي ونكا دشي جابر بن عبد الله annahu sa'alahu rajulun an al-ghusl wani mutun ya tambaye shi dangane da siffar wanka wannan wanda ya tambaye shi shine Ja'far fa qala yakfika sa'un sai ce ai kwa sa'i ya wadace ka mana shi wancan da yazo sai ke tambaye Jabir bin Abdullah cewa wani gurgurdo ne zai ishe ni ko da me ya kamata in yi wanka sai ce yakfika sa'un sa'i ya wadace ka wannan yana nuna kayan amfani ni'imar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya ma bayi na alatu wanda suke na aiki ya kamata duk gidan musulmi ya zamanto da akwai waɗannan abubuwa din kaga misali buta wanda take da an ganta alama ce wanda kana ganin sahani kaga alama ta gidan musulmi ne sahani ya zama na arwalla sahani na wanka kenan akwai wani makayi wanda yake muhaddad wanda shine za a ibada amma in ya zamanto kawai sai dai a bude famfo ayi alwalla babu buta yanzu me zai biyo baya za ka yi arwalla da litir 25 yaranka za su iya arwalla da litir 40 ka gani za ka iya yin wanka da kusan ruwan da ya kai tano guda to kaga akwai yar mubazzaranci saboda ai ko bambo za ka bude ka lissafa misali shin tano a minti nawa zai cika wankan ka kuma minti nawa zai dauka to kaga bangaren ibada yanda ka san kaza sunna ne kaza to haka bangaren tahdidi na ruwa shi yasa kun ga wannan baban da kulla shi dan nuni absami makai wanda da shine kenan mutun ya kamata yi wanka kaga arwalla da makayin da yake kaman mudu wanka kuma da makayin da yake sa'i to haka anahu salahu rajul anil ghusl wani mutun ya tambaye Jabir bin Abdullah al-Ansari dangane da makayin wanka fa qala yakfika sa'un sai ce sa'i ya wadace ka fa qala rajulun shi kuma wani daga cikin daliban Jabir wanda yana zamana a gurin shine Al-Hassan ibn Muhammad ibn Hanafiya. Shi Al-Hassan ibn Muhammad ibn Hanafiya Muhammad kenan ibn Ali ibn Abi Talib. Sai zamanto shi Al-Hassan wanda shi kan sayyidina Ali ne amma dan Muhammad al-Hanafiya yana zamna gurin. Fa qala sai ce ma yakfini. Sai ce a ni wasa'i ba zai wadace ni ba saboda mi ina da suma da yawa ina da kaza. Ma'ana ya za a ce sa'i ya ishe ni wanka. Fa qala Jabir sai Jabir ya ce kana yakfi man huwa aw fa min ka sha'ara. Ai ko sa'i yakan wadatar wanda ya fi ka yalwar gashi wa khairun minka wanda ma yafi alkhairi daga kai kenan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga anan gurin sai masa raddi kuma tare da zafafawa malamai suka ce babu lehi zafafawa bangaren raddi a wani hali in har zafafawar ita ce za ta sa mutumin ya zamanto ya tsawatu sannan kuma mutane su gane kenan kuskuren da mutumin yake kai su bar wannan kenan in ya zamanto cikin ruwan sanyi mutane ba za su fadaka ba dole ne an zafafa ne al'umma za su fadaka to labudde ya zamanto an zafafa musamman ma a lokacin da zaka ga mutane suka shan bamba da kai mutumin da zai fadare ma gaskiya da gangam wanda ya san gaskiyar amma da gangam sai yake gaskiya ko kuma mutumin da misali zai taki wata shubuha shi ma wanda zai zamanto ya zamane ta tunda sanya ya mishi ko tausasa mishi zai bayi zuwa ga waɗansu su zamanto sun halaka to iri-irin waɗannan wajen mai da musu murtani kenan ana sa a tausasa musu shi yasa kaga rago kafire zamu ga dukkanin inda Qur'ani zai ambata za a dauki misali mataki-mataki kamar misali nasiha ga Fir'auna karan farko an tura Nabi Musa da Annabi Harun kaga mai ka ba su je mishi ba to tunda karan farko ne ba a je mishi ba sai aka ce faqula lahu qawlan layyinan kenan aga ya mishi magana wanda take tattausa amma zamu ga usulubi na Qur'ani irin kafirai da suka nemi cewa a yi mushamala a yi addinin Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma a yi nasu kaga kai sai qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun akai baram-baram Qur'ani ne Ubangiji subhanahu wataala aka sabkar da suratu Bara'a wadda bismillah ma ba a ambata ba farkon ta saboda tsiyel munahukai da wannan ta kai karshe saboda haka sai aka bayyana kawai kwata-kwata an yi Bara'a kuma ma aka tura cewa a je a shelanta a sanar kowa ya ji baro-baro wadda he da kaga wasu ga tunanin ma kafin ta ida kamar sai an kama sunan tiryan-tiryan dalla-dalla saboda yadda aka dinga tona musu asiri aka dinga fitowa kiri-kiri abin yayi karhin ma shagube wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa minhum man ahada Allah lan atana min fadli wa minhum kaza kaga ake tahodin yanda kawai babu da kaga kawai munafiki ka duk wani sahabi kawai ya san munafiki to kaga aka sabkar da wannan Abu Lahab yana nuna ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsa ya ga mai wannan magana sai take kawai aka sabga tabbat yada Abi Lahab wa tabba aka debe mai albarka aka tona mai asiri ya zamanto an yi wannan kishi saboda haka kenan shi yasa nan gurin saboda kenan ganin cewa yin sako-sako zai bayi zuwa ga wannan wannan yasa Jabir sai ce kana yakfi man huwa aw fa minka sha'ran wa khairun minka thumma ammahum fi thawbin sai kuma Jabir ya tashi ya ja su sallah da rida'i kadai kenan ba tare da izari ba ko kuma da izari ba tare da rida'i ba saboda haka dan nuna musu kuma halacci wannan kuma yake nuna kenan karantarwa ta hanyar aiki saboda waɗansu ba su da wadatar da zai zama suna da izari da rida'i to yanzu tunda majalisi ne na ɗaliban ilimi kuma har ma Jabir bin Abdullah ya ga ga wani yana da kokonto akan wadatuwar sa'i to a lokacin sai tashi sai musu sallah kenan da tufa daya da tuwa daya kaga misali zai da izari kadai sai a ja shi kenan ko kuma da rida'i sai a sassarta shi a yi dauri guda saboda haka shine izari shine kuma rida'i in maimakon a sa riga kenan da wando kaman misali a tashi majalisi na ilimi sai ka yi ma mutane sallah da wando da kuma riga singileti haka da dibarral haka sai kai sallah ka gani a majalisi na ɗaliban ilimi saboda me kenan ga cewa haka nan yayi saboda ai al'aura mughallaza tana rufe sai dai in kamala ake bukata to kaga Jabir bin Abdullah sai musu sallah da wannan summa ammahum fi thawbin sai kuma musu sallah da tuha daya wannan kitabul ghusl babu man afada ala rasi thalathan shi ma kenan ya ya maimaita shi a nan gurin babu na gaba mala yace babu man afata ala rasihi salasan wannan babu zai bayyana mana hukuncin mutumin da yazo wanka sai ya kwarara ruwa su uku a kan shi an Jubair ibn Mut'im radiyallahu anhu wannan hadisi daga Jubair ibn Mut'im ibn Adi ibn Nawfal wanda ya rasu hijira tana da shekara 50 da hudu kuma Bukhari ya fitar da hadisan shi guda 9 qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace ma ci sallallahu alaihi wasallam yace amma ana fa ufidu ala rasi salasan anam salasa yace amma ana amma ni fa ufidu ala rasi ina kuza ruwa a kaina salasan su uku wa sharabi yadayhi kiltaihima sai anam salasa yununi da hannayensa guda biyu sallallahu alaihi wasallam kenan wanda yake mai wanka bayan ya yi tsarki sannan kuma kenan bayan ya wanke hannayen shi ya kuma yi tsarki ya yi arwalla sai kuma ya ɗebo ruwa sai ya wanke kanshi su uku sai ya ɗebo ruwa ya wanke kanshi kenan su uku saboda haka wannan yana daga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu man bada'a bil hilab aw at-tayyib inda al-ghusl wannan babu Imam al-Bukhari ya kulla shi dan nuna halacci kenan na man bada'a bil hilab wanda ya fara da a kawo mishi neman makayi ko ya fara da aiwatar da makayi wanda yake na wanka aw at-tayyib ko kuma a ya fara sa turare kafin wanka inda al-ghusl wajen yin wanka kenan mutumin da zai harama da aikin haji yana da ɗayan biyu ko dai farawa da a kawo mishi makayi ma'ana ya fara da yin wanka aiwatar da makayi wanda yake na wanka bayan wanka sai kuma ya yi amfani da turare sai kuma ya sa haramin shi ko kuma ya zamanto ma ya sa turare ɗin sannan kuma ya yi wanka wannan duk wanda yake nan akwai halaccin wannan kina a tare da shi man bada bil hilab aw at-tayyib qabla al-ghusl aka ce al hilab suka ce shine makayi kenan wanda yake gurgurdan makayin da yuhulabu ake tatsan madara a cikin shi kamar gurgurdan koko na tatsa kaga masu tatsan madara zaka ga wani lokaci garuwa kenan wadda take san kilitir sai ya zamanto ana tatsan madara ko kuma yar gidau ne kwariya kaga sai ya zamanto ana tatsa a cikin ta wanda kuma zamu ga yawanci bata huce batiya da wani abu wanda yake kadan to wannan shi yake ce ma kenan hilab wanda Imam al-Baihaqi Allah ya kanshi da rahaba ya sifanta wannan hilab din da gurgurdan kamar buta yace shine gurgurdan kenan bilkus kenan abin da yake buta kamar sahani Abu Asim kuma ya sifanta da shibrin fi shibr yace kamar misali a ce wadin haka kuma zirhin ma haka kenan dani daya badi dani daya zirhi kaga duka dai bai hucewa mi gurgurdan kenan wannan abin da yake sa'i dani daya haka fadin kuma dani daya zirhi kin to shine kenan wannan makayi kin an Aisha ta radiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala min al-janaba da'a bi shay'in nahwa al-hilab fa akhadha bi kaffi fa bada'a bi shiqqi ra'sihi al-ayman ثم الايسر فقال بهما على وسط راسي دغا اور مؤمنه عائشه رضي الله عنها تكي تي كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يكي صلاه سي كسانتي اذا اغتسل من الجنابه اذن يازو ين وانكن جنابه دعاء بشيء يكن سا ازو مشي دا وني ابو نمكاين نحو الحلاب مكاين جرمن شي كوتن كوتين كمر حلاب جنا حلاب shine aka ce makayi wanda yuj'al fihi halibu shat ko kuma yuhlabu halib kenan fa akhadha bi kaffi anab salasan sai karba da fa akhadha bi kaffi sai ya debo ruwa da tafinsa fa bada bi shiqqi ra'sihi al-ayman sai ya fara da tsagen kanshi wanda yake na dama kenan bayan ya kwasa ya debo ruwa da hannun shi guda biyu ya wanke kanshi su uku to a lokacin da kuma zai ci gaba da wanka a lokacin sai ya dauko fa bada bi shiqqi ra'sihi al-ayman sai fara da tsagen dama thumma al-aysar sai kuma hagu saboda shine sunna kenan a tayammum go fa qala bihima ala wasat ra'si sai aikata faqala sai aikata bihima da su mine kenan ta fuffukan shi guda biyu kenan ala wasat ra'si a tsakiyar kanshi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan ya nuna mana tsarin wankan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu na harko makayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake dinga yin wanka da shi saboda ya zamanto an samu qillatul ma kankanta ruwa a bangaren ibada wannan kuma haka yake wajen ahlus sunna sabanin firqa ta al-ibadiyya su kuma suna da kenan bannata ruwa a wannan janibi din to annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yakan kankantawa a bangaren kenan abin da ya shafi ruwa na wanka shi yasa yace da abishi innahu wal khilab kaga in zai wanka yakan sawa mi a kawo mishi makayi makayin da yake daidai da wadatan mai wanka daidai da wanda zai wadace mai wanka saboda haka famfo gare ka na wanka ko kuma a famfo haka zaka kunna ko kuma bokici to kar ya zamanto wankan da mutun zai na jaraba zai dau bokici ya cika ruwa a ci a kaida samu buta ko kuma dan karamin bokici wanda yake dan kararami sai zamanto kai amfani da shi kaga wadannan wasu ni'imomi ne wanda yanzu Allah subhanahu wataala ya hore ma bai ga sunan gurin alat daban-daban waɗanda suke kowanne suna dacewa da ibada buta mai litar daya kaga mai makin a ce misali a samu manyan sahane a masallatai ko kuma a samu wannan aka samu mai litar daya saboda haka ya isa gurgudun leda filta guda duk wanda yazo dai kuka zuba mai ba zan ce muku asarar ruwa gurin arwala ba daidaici kaga dole mutum zai daidaita ruwan shi yayi abin nan inshi akai saboda haka amma aka ka babban sahani zaka ga mutum ya cika an mutum yayi alwallahi kaga ruwa gashi nan gurin ya ambalo a hanya saboda haka wannan shine abin da kenan shine abin da ya zamanto ya hi kenan thumma al-aisar fa qala bihima ala wasat ra'si sai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam aikata da hannayen shi a tsakiya ta kanshi sallallahu alaihi wasallam Bukhari ya fitar da shi a kitabul ghusl babul wudu qabla al-ghusl yin arwala katin wanka sai kuma babu takhalilu shi'ara ta idza dhanna annahu qad arwa basharatu afada alayhi al-ma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke ne tsatsefe gashin kai saboda yawanci kaga gurin kai an yi tunanin gashi zai hana ruwa ya ratsa cikin kai shi kuma wajibi ne na mai wanka ko mace ko namiji ya zamanto ruwa ya ratsa ko kwankan mutum saboda haka to kaga kenan zai zamanto ya sasu ya tabbatar da kenan arwa basharatu ya kosar da wata kanshi da ruwa shi yasa ma sai ake wanke shi su uku saboda su ma za ta hana ruwa din ya zamanto ya ratsa to sai a maimaita a wanke a maimaita kenan zamanto an yi su uku cewa kuma da sai kuma ya kusa ruwa a fata alaihi ma wannan yana daga dalilin wadanda suka tsaye akan cewa ba wajibi bane kenan addaluku a cikin wanka saboda kaga al-ifada shine kwararar ruwa din kawai a ciki kwararar ruwa to kaga inda dalku wajibi ne bayan da za a ce sai kuma ya kuza ruwa ya kwararar ruwa a cikin shi saboda haka iya daga dalilin wanda suka tafi akan cewa lokacin da mutun zai yi wanka na sifatu ijza wannan ba sai ya yi kenan inda zai yi ba tare da yayi addalku ba to wankan shi yayi mala yace babun idza jama'a ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد يجي باب wannan babe zai bayyana mana hukunci idza jama'a idan har mutun ya zamo ya tsara da iyalinsa summa ada kuma sai ya kuma wa man dara ala nisa'ihi da kuma wanda zai kewaya zai zagaye matan shi fi ghuslin wahidin amma kuma ya zamanto yayi wanka daya kaga misali mutun ne yake da mata biyu sai zagaye waɗannan matake din guda biyu amma bai yi wanka ba a tsakankaninsu wanda wannan inda halacci kenan ya halitta inda yarda su sai mutum yana da mata guda biyu sai aka yi taradi kenan tsakankaninsu to yanzu ba wajibi bane inda ya huto daga nan sai kuma ya yi wanka sannan kuma ya shiga can gurin zai iya huto daga nan ya shiga can ya shiga can ya shiga can kuma ya yi wanka daya wannan ya halitta sai dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma al-ghuslu kenan azga wa atyab mutun yayi wankan kuma shine azga yafi tsarki kuma shi yafi dadi gare saboda kaga a wata ruwayar annabi sara sai ce fa innahu anshatu lil audi yin arwala kenan to zuba ruwa a ciki kenan zai zamanto ya samar da karsashi saboda haka menene hukuncin wannan ya halitta yin arwala kuma
ga wanda ya tara kuma zai koma shi kuma wannan matsayin shi kenan halaka ne wa anha radiyallahu anha qalat kuntu utayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fayatufu ala nisa'ihi thumma yusbihu muhriman yandahu qiban daga uwar mu'mini Aisha radiyallahu anha tace kuntu na kasance utayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nakan shafa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tirare fayatufu ala nisa'ihi sai kewaye matan shi sallallahu alaihi wasallam thumma yusbihu muhriman sai kuma ya wayi gari yana mai harrama da haji yandahu qiban yana mai daso ko yana mai zuba na turare mana kamshin turare yana zuba har ma wani abu daga tattakar turare yakan fadawa kenan yana zuba saboda irin yanda Aisha radiyallahu anha ta sama kenan sallallahu alaihi wasallam turare wannan malamai sun hadu kenan gabaki dai akan cewa Ibn Hajar yace al-ghusl la yajibu al-ghusl bainahuma ba wajibi bane ba mutum sai yayi wanka a tsakankanin tarawa ta ɗaya ta biyu haka ba wajibi bane sannan kuma ma dama da yardan matan shi ma wannan kenan babu laihi da an samu kenan aikata haka nan mala ibnu battal Allah ya gane shi da rahama yace karkashin nan zamu ga kenan sunna ne ittikhazu tib yin amfani da turare ga maza da kuma mata lokacin tarawa ma'ana akwai buƙatar ya zamanto lokacin kusanta juna namiji ya yi amfani da turare kuma ita ma ta zamanto ta yi amfani da turare don ta tsayibin nafs kenan don ta tsayibin nafs saboda ba a san daga cikin mumini ko mumina a ji wani iska wanda yake bai dace ba yace saboda Aisha mi tace kenan kuntu tayyibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma sannan hidima kenan ta mace ga miji hidima ta mace ga miji akan iri-irin waɗannan ababe din saboda duk lokacin da zaka ga misali an ga wani abin da bai dace ba tattare da miji kamar wani abu na halin bulaguro ko wani abu na wasu kazamta to mafi yawa wani lokacin akan zargin matar shi saboda kaga in a ce misali bai goge baki kaga ita matar tana iya mishi dubara ya ringa amfani da mi abin wannan kin baki ka gani to iri-irin waɗannan abubuwa misali zaka iya ga wani lokacin kenan ita mace sai ta yi wannan shine ubangi yace hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna saboda haka kaga ita mace rihin asiri ne a wannan janibi kin kuma daurikin ta ne tayi kokarin ta ga cewa ta tsayu koda kuwa shi mijin bai zamanto yayi wannan ba anan fa yatufu ala nisa'ihi wasu daga cikin malamai irin su al-ismaili yace ma'ana tawafi ba wai na kusanta na auratayya ba yace fa yatufu ala nisa'ihi shine kenan yin bankwana da su ma'ana sai ya zagaya ya zamanto mi yayi kenan bankwana da su ma'ana kan yaje dakin wanda yake da dakin ta to kuma sai ya biya yatufu ala nisa'ihi ma'ana ya jaddada mi sabanta yin bankwana da su a lokacin da kenan zai bar gidajen su yace wannan ake nufi to amma hadisi na gaba shi kuma sai ya fito da baro-baro ce a tawafin da ake nufi kenan na kusanta ba wai na wannan ba saboda haka kenan su mai su bihu muhriman sai kuma ya wayi gari sallallahu alaihi wasallam yayi harama da haji Imam al-Bukhari ya fitar rauna a kitabul haji babu tib inda al-ihram lokacin da mutum zai harama da haji kaga bayan mutum ya harama da haji haramun ne sa turare na daga mahzurat wanda yake na haji to yanzu dan saboda ya zamanto kenan ka kimtsa mafi yawa kenan in suka yi wanka sai kuma su yi amfani da turare yanzu aka goga turaren jiki kaga zai zamanto mi turaren ya juma kamshin nashi kenan yana nan saboda haka kenan dan mutun yayi wannan kafin wannan kenan ya halitta sannan kuma babu tayyib ba'da ramil jumar shi ma dai ya maimaita shi sai kuma kenan a kitabul libas babu tayyib almar'a zawjaha biyadiha mace ta sa ma mijinta turare da hannunta misali ta limke kayan shi ko ta goge kayan shi ko ta gyara sai ta samu turare sai ta sa kuma mai kamshi kar ya zamanto kenan ta bari kayan su nukushe ka gani da ko irin wannan musamman aka yi katari ita kazama shi kazami sai ga kuma shi kenan da sandur san kenan an zubra ka kawai sai ta nukushewa ka gani to kaga wannan ai da kai matsala sai kuma ba mai sabu mina qibi irin yanda aka so kenan sa turare akwai inda shi zaka ji yana cewa ko mace kazama ce ko kaza shi kuma shi ma katan kazamin ne eh kaga akwai masu wanda shi kullun sai a dinga jingina ma mace kazamta to kaga yanzu ne sai aka ce shi ma namijin yayi amfani da tarara wata tana jin kumiya tana jin nauyi sai zaman to shi kuma kowane lokaci kawai kazami ne dan da wani zai iya tun wankan sahiya an ya huta yaje din yayi darsan darsan tun shi ya ta da kaldakal tun shi kuma ya dawo gida ho ba zai sake ba kuma inda za a ce me je kai wanka kuma an tsokano hallo matsara zai ce ta mai da shi kazami an rena mushi wayo kaga ko bayan da za a yi ka je ka wuni kana aiki musamman kuma aka zo maka irin wanda zaka ga cewa hama ta hika ce gidan tsuntsu to kuma kaga karshe kenan duk wata dauda da wani abin nan kuma sai ta daskare nan kuma an shiga uku kaga ne tashi hankali kenan to shi yanzu bai ganin lehin kuma shi kenan ita da to da yawa zaka ga wani lokacin shi yake sai ka ga mace ta samu ballewa sai ai ta fama duniya ku yi ta bada hakuri kawai sai ku rasa me matsala eh kaga me matsala kunyi wallahi me matsala kaga ni a rasa to ga kudi ga kaza ga me yasa bikin koma ba kaga ni to irin wannan abin kaga shi kuma sabo ne ma shi yasa hata da yara a makaranta ke sa hata da yara da tarbiyyar wannan kowa ya ga horcin kowa ga hannun shi sai a ce ma yara duka a gani kana leka zaka ga wani horcin nashi a daskare da tilin dauda daga nan zaka ga a wata nawa ma ba a hudda mai horce ba to sai ka ja kunnin shi akan wani a ga kaza kowa ya yi abin nan kowa ya bude bakin shi a gani kowa ya dariya to kaga daga nan gurin sai ka gane sai ka ce kai yi kaza samu asuwaki mamaka ta ma kaza sai ka dinga to ta nan gurin sai ka saba ma yanzu wani ba zai yarda ba da wannan abu da zaran kana musu wannan to wani ba zai yarda ba to da haka sai ka ka tare tarbiyya yaranka da tarbiyya ko kuma wani da kalkali mai gudun wanka kuma uwar ma bata damu ba sai ka ga wani yaron sai kwana uku bai bonka ba mushi ba tunda wasu kawai ya huta ya tahi yayi kaza shi ko ya kai shekara 7 ko 8 kaga kaida shi zai wankan shi to kuma ita uwar bi gari ce to kaga yanzu uwa bi gari shi kuma ya kai hadda abin nan sai kwana 7 8 ba yi wanka ba to irin wannan hinka sa ido saboda in ka bar shi inda wannan dauda yanzu zai zama koma baya cikin yara ba zai ci gaba ba alamar tun daga nan ya fara ci baya zaka ga duk wata haraka ta yara wanda suke tsab 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 sai dinga dan tsoron shiga cikin su shi ma yana dan wannan kin kai shi yana mai da kanshi baya to daga nan kuma hinka ga har girman shi yanzu shi zai zama a kasan su yake to kai zaka yi kokarin ya zaka tasa shi shi ma ya ji cewa kawai daidai yake da kowane yaro babu abinda wani yaro zai zaman to ya nuna mishi to irin wannan duka aiki ne wanda tun mutun yana yaro wannan tarbiyya ake samar mishi amma da zara an bar mutun to zaka ga cewa har girman shi zai zama ya tashi akan irin wannan tarbiyya din Allah kare mu ne karanta
bismillahirrahmanirrahim قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة وفي رواية تسق نصفا وقيل أو كان يطيق ذلك قال كنا نتحدث أنه في قوة ثلاثين
نعم ما لم يستنى هذا ساري كينان كمين دمك سنين نا بنقرأ أبين دا يكي أنقالو دا سلف musamman daga ahlus sunna a duk lokacin da suka ambaci Allah subhanahu sunan Allah subhanahu wataala kaga za ce azza wa jalla wanda kaga misali cewa azza wa jalla kaga annab sallallahu alaihi wasallam madaukaki ne kuma annab sallallahu alaihi wasallam mai matsayi ne amma kaga ba ce muhammad azza wa jalla ko kuma ce kaza azza wa jalla kaga sai ka ce mi sallallahu alaihi wasallam kuma za iya ma wani salati misali Allahumma salli ala ali abi aufa khudh min amwalin sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim amma kaga baka ce ba Umar sallallahu alaihi wa sallam kaga Umar radiyallahu ta'ala anhu amma kace Umar sallallahu alaihi wa sallam kame salati ai ba laifi bane to amma kaga me abinda aka sani yin wannan an kama sunan Nabi sallallahu alaihi wa sallam kaga misali kaga sahabi radiyallahu ta'ala anhu kaga tare da nka ce rahimahullahu ta'ala shi ma kenan haka nan addu'a ce kai amma baka ambaci tabi'i baka ce radiyallahu anhu kaga wani sai ya ce ma kaza to iri-irin waɗannan abubuwan a lokacin karatu za mu ga yana daga ladabi na ahlus sunna kenan zaka ga duk kutubun ahlus sunna irin wannan abubuwan zaka gani التردي على الصحابة سبان الفرق واندسكي أهل البدع ساكا قصوكم سنخالفا أنا سيكا قولي سيكا شيخ فلان رضي الله تعالى عنه كاغني ونكم سيكاو صحابي ما توباب زنجا مامي رضي الله تعالى عنه كاغني قريقا تونا للتافي أمان أي شيء أنا سوى دمي دقنا ما كنا كاغا وطا علامة ودى تكي نونا ونا أنا أنس رضي الله تعالى عنه قال كما يكي نونا تربية أهل السنة bayan da zaka karanta hadithin malami sahabi sai ka roka mai at-taradi bayan da zaka kawo nakalto magana wani malami yake ce rahimahullahu ta'ala kaga kenan mi koyi da qur'ani sabai Allah ya ce ya yarda da su rago malamai kuma kenan walladheena ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana amma su kuma wadancan rubabbinwa in sun kama kuma hela anta da sinuwa Allah kare mu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sasa ya kasance duru ala nisa'ihi fi sa'atul wahida yakan zagayawa sallallahu alaihi wasallam ga matan shi fi sa'atul wahida a sa'a daya sa'a anan gurin kenan malaman su ce ba ana nufin sa'a wannan ta kenan malaman falaki ba ba ita ake nufi ba Siddiq Hasan Khan yace a ana nufin wani yanki kenan saboda haka kenan fi sa'atul wahida min al-lail wal nahar a sa'a daya ma'ana a wani lokaci min lailin wan nahar na dare ko kuma yini wa hunna 11 wa hunna su matan nashi 11 su 11 wa fi riwaya 9 niswa a wata riwaya mata 9 riwaya ta 11 malamai suka ce anan gurin kenan hal mariyatul qibtiyya da kuma kenan raihana kaga waɗannan sadaka ne na annabi sallallahu alaihi wasallam amma in ana zancen mata fa kenan su ma sai ka sayi su a mata kenan in ka hada har su no zai baka 11 in kuma ka cire su kenan matan shi na aure su kuma yin su zama kenan ruwaya ta 9 kenan kila sai aka ce ma Anas aw kana yutiqu zalika shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da ikon haka nan kaga wannan sai yake nuna ba wancan abin da Isma'ili yace ba mi kenan shine sabanta bankwana da su ya tufu ala nisa yace sabanta bankwana kenan wannan ruwaya sai ta nuna a'a ana nufin kenan mi kinaya ce kenan akan abin da ya shafi kusanta ala sai Anas yace kunna natahaddas yace mun kasance muna tantaunawa muna rade-rade mu sahabbai annahu uqiya quwwata 30 annabi sallallahu alaihi wasallam an bashi karfin namiji 30 kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an bani karfin namiji 40 wajen karawa a fagen daga da kuma karfi wanda yake kenan na gida arwaya ta Isma'ili daga Mu'adha dalibar Aisha tace quwwata 40 karfin mutum 40 karfin mutum 40 Abu Nu'aym ya kara yace kullu rajulin min ahli aljanna kuma kowane mutumin ba wai yana nufin gama gari ba karfin mutumin kuma na ahli aljanna wanda kuma ya zo cewa dan aljanna kowane mutum dai ana bashi karfin namiji 100 to kaga misali in ka dauki 100 so 40 nawa kenan to karfin mutum 4000 ake bashi ha 4000 to shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana da karfin munan mutanen duniya kenan karfin mutum 4000 in ka dauki kenan wancan kowane mutumin daga wanda suke yan aljanna kaga wannan ya nuna yanda Allah subhanahu wataala ya rakkaba halittar annabawan shi shi yasa a duk lokacin da ake zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ba ma zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ana maka zancen sahabbai in ana maka zancen tabi'ai kai in ana ma zancen magabata ma dama fa ba dai ba muke da su la ta'ridanna bi zikrina ma a zikrihim laysal sahihu idza masha kal muqadi wani daga ci abin nan ambata sai ci a kar ku kwatanta mu da su wanda yake mai tahiya mai karfin jiki mai lafiya cikin yana ba dai ba yake da wanda yake mai gura-gura wanda yake gurdigi kaga ba inda zaka kwatanta mai kawa da gurdigi to kaga magabata ma ana zancen su shin muna kwatanta su da mu ba mu kwatanta su ba mu kwatanta su da kanmu har da su dai take da tamu tsoron Allah su kazan su to kaga aka zo ana zance annabi sallallahu alaihi wasallam dama duk mai imani ya san huwa wani fage ne aka fita wanda yake ya fi karfin fage namu na mu ɗan adam to kaga inda ahlus sunna ba su da wani kaikai to balantana kuma aka zo ana zance akan zatin ubangiji subhanahu wataala kaga bayan da Allah ya ce yana da kaza kuma kai he ka dinga surantawa da naka kaga wannan dama tuni sai mai datti da kaikai a cikin zuciya da kuma rashin sallamawa to wannan shine baban da zaka ga yawanci wanda suke johal suna halaka a wannan janibi kin to annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ka ce shi ba wajibi bane rabon kwana a hakkin shi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma daga ciki irin su kenan alqadi iyab suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam da akwai wata sa'a wanda Allah subhanahu wataala ya bashi wanda a wannan sa'a kin ba sai yayi rabon kwana ba suka ce bayan la'asar ne ita wannan sallar sai ka iya shiga yaka iya kenan zagayawa duka matan shiga baki daya amma dai wannan kenan ba shi bane abu wanda yake na wannan kenan cewa akwai wata sa'a wacce take ta daban wanda ita ce ya zamanto an kebanta a babu man tatayyaba thumma ghtasala wa baqiya atharu tayyib wannan babu zai bayyana mana man tatayyab hukuncin mutumin da ya zamanto ya sanya turare thumma ghtasala wa baqiya atharu tayyib sai wanka bayan yayi wanka kuma alamar turare din yana nan mutum ne zai harama da aiki haji sai wanka bayan yayi wanka akwai alamar turare a jikin shi wannan babu matsala ko kuma yayi wanka dan an samu gurbin turare din bai nuna cewa wankan shi bai yi ba bai nuna cewa ba dole ba sai ya gurje gabaki daya ya kawar da alama din ana Aisha radiyallahu anha qalat ka anni anzur ila wa bi suqi tace kamar ni ina dubi zuwa ga kyallin turare fi mafraqin nabi sallallahu alaihi wasallam amara baggashin ka annabi sallallahu alaihi wasallam huwa muhrimun yayi harama da aiki haji wa huwa muhrimun halin yayi harama da aiki haji bukhari ya maimaita shi babu tayyib inda al ihram ya maimaita shi tayyib ba'da ramil jibar wal alqab qabla al ifada ya maimaita shi libas kenan tatayyib al mar'a zawjaha bi yadayha kamar yanda ya gabata a baya babu takhlil al sha'ri hatta idha dhanna annahu qad arwa basharatahu afada alayhi lima wannan babu zai nuna mana mai wanka ana buƙatar takhlilu shi'ari ya tsatsefe gashin kanshi sosai da ruwa ya ratsa fatar kanshi hatta idza zanna har sai lokacin da ya sami yaqinin annahu qad arwa basharatahu ya kusar da fatar kanshi afata alaihi alma sai kuma ya kuza ruwa sai ya ci gaba da wanka wa anha radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala min al-janaba ma ki salal sai idan ya zo wankan janaba ghassala yadayhi yakan wanke hannayensa wa tawadda'a wudu'ahu lis-salah sai arwalla ta salla amma kace wannan wanke hannaye na farko kenan ba wajibi bane ba inda za a ce hannun shi ba da ci sai fara da tsarki yayi thumma yukhallilu bi yadayhi sha'ruhu sai kuma yasa hannun shi ya tsatsefe gashin kanshi hatta idza dhanna annahu qad arwa basharata sai ya tabbatar da fatar kanshi ta koshi afada alaihi alma'a salata mara sai kuzo ruwa sai uku thumma ghassala sa'ira jasadihi sai kuma ya wanke sa'ira jasadihi ragowan kenan jasadahu cikin shi sallar san sa'ira jasadihi wannan ma kenan a kitabul ghusl babul wudu qabla al ghusl ya gabata babun idza dhakara fil masjidi annahu junubun yakhruju kama huwa wa la yatayammam nan gure imam al bukhari ya kulla wannan babu dan bayyana cewa mutuman da kana cikin masallaci sai kai mafarki ko kuma kana cikin masallaci sai ka ga kana da janaba wasu daga malaman malikiya irin su ibnu habib Allah ya kanshi da rahama yace kenan in zaka fita daga masallacin sai kai taimama yanzu da zaran sai ka farga kana da abin nan kana da meke da suna akwai janaba a cikin ka to yanzu sai kai taimama yace a cikin masallaci sannan kuma sai ka fita kaje ka kai wanka ko kuma mutum ne ya zo liman ne ya shiga zai sallah sai gaina da janaba to yanzu liman taimama zai yi tunda mamu sun yi sahu ko kuma ya zai a'a mamu tsaya za su yi a sahun mai nafila ya ci gaba da nafilar shi sai kuma liman ya ce ya wanka ya dawo wannan kuma haka ake so kan da haka ake so mutum ba zan tsaya ba eh shi ma kuma irin wannan ba yawan lokaci shi yake sawa shin kuma ya wannan bangaren wannan sai ka ga wani sai ya ki yin wannan ya kuma lokaci na zo na masallaci liman kawai ana zaune da shi muna jiran kurum sai ya saki iska mai ƙara kuma kowa jiha da gani sai shi kurum da aka tashi sallah mutumin sai tashi shiga sallah da sake ba wannan kawai kada ga ya tashi ya shiga sallah to ka gani wa ana ya kala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasalla min al-janaba annabi sallallahu alaihi wasallam an abi hurairah radhiyallahu anhu qala uqimatis salatu yace an tsaye da sallah tun tuna an yi iqama wa udilatis sufuf wa udilatis sufuf an dare ta sahu qiyaman a tsaye ma fa kharaja ilaina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fito gare mu falamma qamati musalla lokacin da ya tsaya a bigiran limancin shi ذكر أنه جنب صلى الله عليه وسلم سيتنا چوا ينا رجنبا فقال لنا سيتي من مكانكم كسايا عندكم ثم رجع فاغتسل سي شيغا جدا سي وانكا ثم خرج الينا يهوت وراسه يقطر كل شي انا دغد روا فكبر فصلينا ما سي كبر مكاي صلى تاره دشي saboda haka kenan anan kaga ba taimama bai me yaje wanka yaje saboda ai lokaci ba zai huta ba abin da yake wajibin mutumin da ya halka ma daga barci rana za ta fada wasu malaman suka ce to in rana za ta fada lokaci zai huta in ya shagalta da ruwa sai ya taimama shikenan sai ya salla shegul islam ya ce a ko da rana za ta fada wajibin shi shine amfani da ruwa tunda dalilin taimama ai bai zo ba ba a samu ba rashin ruwa sannan kuma lahiyar shelau kaga kenan dalilan da za su sa ya taimama babu su kenan malaman da suke ga cewa shin sannan kuma zai iya taimama wanda kenan ya zamanto inda zai shagalta da aiki da ruwa kenan lokaci zai huta suka ce sai ya taimama kenan zai shagaltu da amfani da ruwa wannan ya nuna kenan ba sai ya taimama ba raddi ga kenan wancan kauri na Ibn Habib Allah ya ji kanshi da rahama babu mane ka tassala uryanan wahadahu fil khalwa wannan babu kuma babu ne zai nuna mana hukuncin mane ka tassala uryanan menene hukuncin yin wanka tsirara wahuwa fil khulwa mutun yana kebance babu ne babu zai bayani mane ka tassala uryanan hukuncin mutumin da yayi wanka sindir wahadahu shi kadai fil khalwa amma a gurin da yake kebance wasu na ga a dole ko da ma a gurin da kai kadai ne to lalle lalle abin da yake kanka ka tsarma wani abu sai kai wanka ko ka sa wani bantai sai kai wanka an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam auratuna mana'ati wa manaza al awra wane ne ya halitta mu je ma ma'ana ya gani wane ne sai ce ihfaz auratak ka kiyaye al awrak illa min zawjatik aw ma malakat yaminuk sai daga matarka ko abin da damarka ya mallaka sai ce to in kuma mutun shi ɗaya ne fa sai ce in shi ɗaya ne fa Allahu aqani sta yamin Allah shine fi dacewa shi kume shi daga wani kenan wannan saboda haka kenan shi abin da yake zance wannan kai ne a daki karka kwanta sindir ba tare da tuwahi ba kace ai kai kadai ne ko kuma kana zauna daki kawai ka cire kaya ka zauna kai kadai kana wani wannan kika ko kace zaka sha iska a a wannan bai halitta amma zaka yi wanka wannan shine amma kai kadai dan kai kadai ne kace ai ba kowa na rihe daki to ka zauna babu tuwahi kace aljani sai kace shedan kaga ba zai yi ba to amma wajen wanka to da wannan ne wasu suke ga ko wanka ne ma kenan mi saboda in kai kadai ne fa Allah ya fi dacewa kenan ka ji kume shi sai suka ce to wanka ma an za ka yi sai dai ka darma wani abu saboda haka kenan wannan yana nuna babu abin da zai nuna mana in za ka yi wanka ya halitta a cikin bandaki ka cire tufafinka kai wa anhu radiyallahu anhu anin na Now, وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي كانت بنو إسرائيل بنو إسرائيل سنكسن شيخة صلونا عراتاً suna wanka junan su juna tsirara kamar irin wankan tabki da zaka ana samu wasu marasa kumiya a bagure sai kaga mutun kawai an zo an tube yana wanka ko kuma irin masu kwaikwayin nasaru kai ka iya nasaran sakare mutumin da zai zo da sarakuwar shi da matar shi da sirkin shi da wane ne da kalisokin su kawai suna wanka a cikin rawo kai in ba sakare ba waye zai wannan abu inda ka zama latije ina kai shi kuma sai a zo gayyato da sirkin shi da safiyar shi da wane ne duka gaba ɗaya famikin shi ne da matar dan shi da waye duka aje kawai bakin ruwa ya yi sindir katan banza kurum ana wanka a haka nan wai waye wace to akwai inda sun suka ga wannan sai a ce a huta da fami irin ziyarar ta bin a tattara duka gaba ki ɗaya aje kaga ai shirme ne wannan kanar banu isra'ila yaqtasuluna uratan banu isra'il sun kasance suna wanka tsirara yanzu ba'dhum ila ba'd juna yana kallon juna wa kana musa yaqtasilu wahada annabi musa kuma shi bai zuwa yayin wannan wankan tare da su yana wanka shi kadai fa qalu suka ce wallahi ma yamna musa an yaqtasila ma'ana wallahi ba komai hana annabi musa yazo a dinga wanka cikin jama'a illa annahu adur sai dai mutun ne wanda yake da gwaiwa fa zaba marratan yaqtasil sai tafi wani lokaci annabi Musa yana wanka fa wada asabahu ala hajar sai ya dora tuhashi saman dutse kale kawo tsiyar banu Isra'ila kayan ba banu Isra'ila ba annabin ku da ubangiji ya turo muku kuma shine za ku aibata shi yasa irin tsiyar da suka yi Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'a Allahu mimma qalu ka shine ku a hirkin ku kar ku zama kamar wannan fa wada asabahu ala hajarin sai dora tufashi a saman dutse kaga nan gurin me sai ajiye tufafin shi kenan ya cire mai kan shi tunda shi kadai ne zai wanka fa farra al-hajar bi thobi a lokacin sai dutsen ya gude da tufar annabi Musa alaihi salam sai gude da tufafi annabi Musa alaihi salam fa kharaja Musa fi ithri annabi Musa sai ya huta akan sawun wannan dutse kin ma'ana yana bin sawun dutse kin ya kula yana cewa thobi ya hajar ya kai dutse tsaya tufata hatta nazarat banu isra'ila a wata ruwayan ma sai dinga da kashi har sawun hannun shi ya bayyana a dutsen me yasa annabi Musa yake mishi magana saboda kenan dutsen ya aikata abu irin abin da dan adam ne yake aikatawa irin waɗannan abubuwa kuma wanda suke jama'at ubangiji subhanahu wataala yakan sa musu suma babu wani abu ma amin shi ne illa yasbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu face na tasbihi tare da gode ma Allah subhanahu wataala shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inni la a'rifu hajaran kana yusallimu alayhi bi makka inni la a'rifu da al akwai dutsen da a makka na sani yana musallama a yanzu haka yace na san wannan dutsen to annabi Musa alaihi salam sai dinga kiran shi ta nazara banu Isra'ila ila Musa har banu Isra'ila suka dubi zuwa ga annabi Musa saboda dutsen ya ta annabi Musa huto na ban shi ya huto yana ban shi har ya zamanto an zo wajen dandabalin jama'a banu Isra'ila wasu suka ce kenan ayar yanda annabi Musa ma'ana annabi Musa da ya tashi bin shi suka ce kenan ragon tufafin nashi ne kenan akwai abin da annabi Musa sai zamanto ya sa saboda haka ganin da koyi lema ta ruwa kenan sai suka ga cewa wannan gudun da annabi Musa ke yi inda yana da wannan abu kenan babu yanda za a yi zamanto haka nan in ta faru kuma annabawan Allah ubangiji yana kare su daga dukkanin waɗansu cututtuka wanda suke miyagun cututtuka kaga gwaiwa na kasu ce za ta hana aihuwa to wani zamanto annabin Allah yana da wannan akwai matsalar aihuwa kaga me za su samu dama ta suka zuwa ga nasabar shi to shi yasa irin su kuturta da waɗansu abubuwa waɗanda za su zamanto kenan za su hana isar da sakon Allah to korarru ne ga annabawan Allah aminci Allah ya tabbata gare su saboda haka kenan a lokacin faqalu suka ce wallahi ma bi Musa min ba'sin suka ce wallahi annabi Musa babu wani laifi tare da shi malaman suka ce da wannan ya halitta kenan lokacin da ake neman kubutar da abu kenan ya halitta kallon tsirecin mutum kamar misalin tsakankanin ma'aurata ya zamanto miji ya ce mace tana da cuta kaza daga cututtuka na al'aura wannan labudda sai an duba kenan mata sun leƙa don su tabbatar da wannan to wannan duba al'aurar da za a yi akan wannan ba laifi bane dan barrantarwa da kuma kubutarwa akan wani abin da ake zargin mutum da shi saboda kawar da aibu ne wallahi ma bi Musa min ba'si annabi Musa bai da wani laifi wa akhadha thawbahu annabi Musa dau tufashi fa tafiqa bil hajar darban sai zama yana da kardutsin qala abu huraira wallahi innahu la nadabun bil hajar sittatun aw sab'a darban bil hajar ya zamanto annabi Musa alaihi salam ya kifi yana dukan wannan dutsi sai gashi alama wajen shidda ko bakwai a tattare da wannan dutsi kin bukhari ya fitar da wannan a kitab al-anbiya babu hadith al-khadir ma'a musa a tafsir mana suratu ahzab ya maimaita wannan wa anhu radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala bainama ayyub yaghtasilu uryanan a lokacin da nabi ayyub alaihi salam ya zama yana wanka uryanan ba tare da tufafi ba kenan wannan ya nuna halaccin wanka mutun shi kadai kuma tare da ya kubi duk tufan shi gabaki ɗaya kamar yadda bukhari ya kulla tarjuma baba fa khara alaihi jaradun min zahabin sai fari na zinari suka dinga hadawa a gurin annabi ayyub alaihi salam fa ja'ala ayyub ya hatati fi thobi annabi ayyub sai ya hadu yana tattara waɗannan fara ta zinariya a cikin tufashi kaga kenan sakamakon ubangiji subhanahu wataala ga wanda ya hakuri ni amal ab innahu awab duk inda ka dauki hakuri ka ji tsoron Allah to daga baya kuma abin da zai biyo baya alƙawarin Allah subhanahu wataala annabi Musa Allah bai gadan ma banu Isra'ila Misra ba sai da suka zamanto sun dauki wannan haƙuri kin قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض سننكم يأتي آكو لو جهكوري إن الأرض لله يرثها من يشاء من عبادي كسات علاتي annabi yusuf alayhi salam bayan wuciya duk daga wancan tsananci tsananci kaso ina ne ya gashi Allah ya gadar mishi to haka annabi ayyub alayhi salam shekara 18 ba lahiya ga talauci rasa dukiya ga rasa iyali amma tsananin bai dawoma fa inna mal usrun yusra kawai dai abin da ake so kai hakuri wala yamilannakum istibta'ur rizq ala an tatlubuhu bil ma'siya kar jinkirin zuwa arzikinka yazo a matsayin ka na matashi ka je ka ringa neman satar abubuwan mutane dole kai hakuri dama a karan harko sai an sha wahala sai an sha wuya sai an jure kar ya zama kana matashi ka sa zalama baka nuna baka ce dole kana son kai abin nan kaga nan ma dole sai an sha wahala kar ka ce kana matakin harko kawai daga ka zo an dauke ka ma'aikata kawai ka zamanto kai kawai ka hada maso kake kawai a lokacin ka zama nawo ko kuma ka zo ka fara koyan aiki dumji ko sana'a hannu ko nawo ka sa ma idanka dan alherin da kake ga mai gidanka yana samu ya shekara 30 yana aikin ka zama bukun bukun kullun ka sa hikiri da bukulu da jin haushi a zuciyarka kana cewa kuna wahala shi yana jin dadi sai an sha wuya daga karshe kuma sai a ji dadi ya ayyub alam aga ne tuka amma tara ayyub ba na wadatar kai daga abubuwan nan da kake gani mana ba na wadatar kai ba tunda rumbun shi guda biyu gabaki dai aka maida mishi sunan zinariya kaga kenan adadin abin da na baka ya himi yau wannan ɗan huwari kin ba na wadatar da kai ba kale yace bala wa izzatuka Allah ina rantsuwa da izzaka walakin la yaghna li an barakatuka banni da wadatuwa daga albarkarka da wannan wasu suka ce kaga wannan ya nuna fadala na kenan mi na dukiya fadala na mawadaci akan wanda yake talaka suka ce saboda yace alam agane to kana haza amma tara ba na wadatar da kai ba kuma da yanda annabi ayyub yake tadiba wannan suka ce ya nuna kenan dukiya abin tarawa ce abin duniya abin tattarawa ne wasu malaman suka ce a abin da yasa annabi ayyub ya dinga haka ba saboda kenan ai wannan hawara ce ta zinariya hadisi ahadin jabi rabbi tunda ce ai lagina li an barakatika tunda wannan sabuwar ni'ima ce daga gurin Allah sai ke nema kama da sarar sai in ruwan sama ya sabka karan farkon sabka sai yayi wani bangaren jikin shi ruwan ya taba shi saboda wata sabuwar ni'ima ce wadda bata jima daga barin Allah ba sabuwar kirkiran ni'ima ce da ubangiji ya kirkire ta ma'ana sabuwar ni'ima ce da Allah ya yi mana ita to yake wannan to shi ma annabi ayyub yana tattara saboda wannan kuma wata sabuwar ni'ima ce yanzu ne ubangiji yake bashi wannan to kuma shine sai yake karbal wannan ni'ima din ta Allah subhanahu wataala amma ba wai dan hadama bane ba da ko kuma san dukiya ko kaza a annabawan Allah su ba kaman mu bane mu ne wadanda kenan tabi'ar mu muke da wannan amma su annabawan Allah ubangiji subhanahu wataala ya wadatar da zukatan su daga wannan insha Allah kenan na ta cikin minti uku duk da hakan zai abin nan hadithina ataitu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fawajadtu yastanni biswakin biyadihi yastanni biswakin biyadihi hadithun wane ne nawa na sahabi ne ataitu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fawajadtu yastanni biswakin biyadihi ha abu musa al-ashari ko bazaka nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi thawbihi bazaka nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi thawbihi shi kuma nawa ne anas ko an sa'ala bin sa'alin sa'idi annahu sa'alahu nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ayyi shay'in duya jirhu nabiy sallallahu alaihi wasallam qarasa shi an sa'ala bin sa'alin sa'idi annahu sa'alahu an-nas bi ayyi shay'in duya jirhu nabiy sallallahu alaihi wasallam na'am aha na'am to ka shirye mu shi na na'am na'am kana aliyun litursi litursi na'am sanin فأخذ
جرهه حديثنا ابو موسى ان اتيت النبي صلى الله عليه وسلم اها قرصاشي صلى الله عليه وسلم فوجدته كانه يتهوى نعم حديثنا ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه للمسلم اها اسامه كل كلم نا ابو هريره اها وانت ساتني لا يبولنا نواني ني هراده دغا صحابي عائشه كو انس كو عبد الله بن عمر كو ابو هريره Abu Huraira ne kana ji to je ga sanin sa filmai alladhi la yajribu ثم يغتسل نعم الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا ومن تقبلها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله